More music at houseofsongs.com.
Na cikin wannan hali na rasa bazanga Allah sarki duniya zaman ki bana iya
Na ga mai nazari, kore da ke zama duniya.